أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yaboya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci domin ci gaba da karatun mu na talqis ahkamul janayiz yau muna yammacin ranar Laraba wanda ya daidai da 1 ga watan al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 18 ko 19 19 ga watan 7 miladiya ta 2023 wanda yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna farkon shekara ta miladiya ta hijriya afwan farkon shekara ta hijriya hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yana da kyau ɗan uwa su yi dubi game da abin da ya shafi wato tahiyyar lokaci abin da ya shafi wato sabuwar shekara babu wani abu na ɗauke ta akan abin da ya shafi ranar idi ko kuma wani abu makamancin haka sai dai abin da ya fi dacewa ga mutum mummuni shine ya yi itibari ya yi lura da duka yaushe ne shekarar ta kama kuma yanzu ga ta hatta kewayo dole ya zamanto rayuwarka ka ringa sanin cewa lalle kullun sai wani ɗaya idan ya tahi wato rayuwarka ce take kusanta ajalinka ne yake kusanta wani malami yake cewa inna la nafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada yudini min al ajali fa'mal li nafsika qabla al maut mujtahida innama ar ribhu wal khusranu bil amali yake cewa duk lokacin da wato tahiyya yau ta tahi yayi gudu lokaci yayi gudu tahiyya ta tahi muna farin ciki da irin wato zamani da yake tahiya lokacin mu da yake tahiya yace baka sani ba kullu yawmin mada yudini min al ajali kowani wato wuni da ya tahi kowace rana da ta tahi tana kusantar da kai ne zuwa ga abin da ya shafi ajalinka kenan dole mutum ya duba ya aikata aiki wanda yake wato managarci domin bai san ba wani lokaci ne wannan mutuwa za ta zo mishi muna cikin wato abin da ya shafi takfinul mayyit kuma mun tsaya mas'ala ta 41 a cikin wato littafin wanda yau kuma karatun namu zai sha bambam da karatun baya saboda mun ce insha Allah za mu yi tatbiqi za a yi kuratika in yanda ake sanya likafani to kafin mu yi akwai abin da ya dan rage mana a cikin gabata fasalin da malam ya kawo kenan za mu karanta shi in ya so sauran lokacin sai a yi kuratika in yanda wato ake sanya likafani mun ce liman shine a gaba shi zai ba mu kanshi a sa mishi to kuma ya liman kanshi ba ya zo Allah ya tsare malam yace wa yustahabu fil kafni umuran wato mustahabbi ne game da abin da ya shafi yin likafani wasu al'amurra an so wato wajen sanya likafani wato ayi dubi ga wasu al'amurra malam yace na farko yace albiya shine kwari abinda ake so ga likafani ya zamanto kwari ne saboda mai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ilbisu min thiyabikum albiyada fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku sanya daga cikin tufafku wato fararen tufa yace fa innaha khairu thiyabikum saboda ita ce mafificiyar tufafku wato tufa fara ita ce mafificiya a ganka da jallabiya a gan kayan ka farare ne wato yana daga cikin siffatan mummuni siffata musulmi kai sai za a iya identifiyan ka kamar yanda daga cikin bayani ya gabata wato a satin da ya gabata annabi sai ya ce wa kaffinu fiha mautakum ina wannan shine ma'allu shahid ku binne mamatanku wato akan a cikin wato ku yi mamatanku likafani wato da tufa wadda take fara abu na biyu ma da yace kaunuhu thalathatu aswabin sannan likahonin ya kasance likahoni ne guda uku bi ma'ana yadi ne guda uku wanda za a yi malam yace li hadisi aisha radiyallahu anha qalat saboda hadisi na aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuffina fi thalathati aswabin yamaniyatin biyadin suhuliyya min kursu laysa fiha qamisun wala imama udirija fiha idirajan wato aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ayi mushi likafani a tufa guda uku tufa wanda take kira birnin wato yaman wanda an yi ta min kursu wato daga abdiga annabi take cewa laysa fiha qamisun wala imama wato babu riga a cikin wannan likafanin da aka mishi kuma babu abin da ya shafi rawani take cewa udriya fiha idrajan haka aka yi ma annabi kawai aka sa shi aka yi mishi likafani da wannan wato tufa wanda suke guda uku kenan wannan abu na biyu da malam yace wajen likafani a duba shine ya kasance guda uku na uku yace an yakuna ahaduhuma thawbu hibra idza tayassara yace ya kasance ɗaya daga cikin likafanin da za a yi ma mamaci ɗayan ukun su ya kasance thawbu hibra yadi ne wanda yake yana da wani zane ko yana da wani zanen baki-baki haka kenan ba hori ta su ba amma idza tayassara idan ya sauƙaƙa an samu haka nan in kenan idan ya zamanto an samu biyu wanda suke farare kalto ana iya samun ɗaya wanda yake yana da wani wato zane wanda yake baki ko wani abu makamancin haka saboda mi yace li kaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza tuwfiya ahadukum fawajada shay'an falyukfan fi thawbi hibra idan ɗayan ku ya mutu fawajada shay'an sai aka samu wani abu wato daga cikin dukiyar shi wanda aka sayan mishi likafani to falyakun fi thawbi hibra ya zamanto idza sai a samu thawb wanda yake da zane a cikin likafanin da za a yi mishi amma idan ba a samu ba haka nan la ba a sai zamanto duka farare ne aka yi ma mutum likafani kenan shi yasa malam yace idza tayassara na hudu malam yace tabkhiruhu thalathan ya zamanto an turara likafanin nan so uku kenan abinda ake so hatta da likafanin a sanya mishi turare likaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan wato idan za ku yi ma mamaci likafani za ku yi turaren da ake sa ma wato likafani na mamaci annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku yi mishi wato so uku kina wannan yake nuna mana hatta da likafanin da za a yi ma mamaci shi ma ya an sa mishi turare sai an turara shi sosai an sa mishi turare malam yace wa hadhal hukm amma wannan hukuncin wanda za a sa ma turare la yashmalul muhrim baya hada wato wanda yake da ihrami a baya mun gani wanda yake da ihrami ba amine ba a sa mishi turare ba a rihe mishi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhammiru ra'sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a binne shi a cikin tufashi a mishi likafani da ita kada a sanya mishi turare kada a zamanto an rihe kuma abin da ya shafi kanshi kenan wannan da aka ce a turara likafani likafanin banda wanda yake al-muhrim wanda yake da ihrami shi ba a sanya mishi abin da ya shafi turare sai malam yace saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi game da wannan wanda yake da ihrami wanda ya faɗo daga saman taguwar shi ta taka shi ya mutu annabi yake cewa wala tutayyibuhu kada ku sanya mishi wato turare kenan wannan mas'ala abubuwa guda hudu malam yace a kiyaye abu na farko yace zamanto likafanin hori ne na biyu yace zamanto guda uku ne na uku yace zamanto ɗaya daga cikin ukun yana da wani zane misali shar ko na baki ko wani abu makamancin haka na hudu yace a turara shi so uku sai mas'ala ta 42 malam yace wala yajuzul mugalatu fil kafn bayya halatta a huce gona da iri wajen sayen likafani a ce sai mai tsada za a siye wala ziyadatu fihi ala thalatha kuma bayya halatta wato a huce wato likafanin a huce guda uku لانه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المساله السابقه yace saboda yin haka ya saba ma karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ya gabata wato a mas'ala wadda ta huce yace wa fihi ida'atun lil mali sannan a ce sai an sai likahuni wanda yake da tsada a wannan akwai wato tozartar da dukiya akwai wato almubazziranci mun ba da misali wancan satin cewa misali yanzu a ce likafari gashi nan farashi uku ga farashi wanda yake 150 ga wannan yadi guda jikka 2.5 ga wannan yadi guda jikka 10 to kai ka ce a awana ai alaji ne ya mutu mai kudi ne dole alkahuni ma sai an je na can sama uliya a samu wanda yake jikka 2.5 guda 3 a sayo jikka 7.5 ko sai a ce dan jikka 10 za a sayo a ce jikka 30 kaga nan an tozartar da dukiya wanda musulunci kuma yayi hani game da wato a tozartar da abin da ya shafi dukiya shi yasa malam yace wa huwa manhiyun anhu wala siyama wal hayyu aula bihi yace wannan wato abu ne wanda an hana shi barantana ma wato rayayye shine ya bi dacewa yace ya sanya kaya wanda suke masu kyau ko kuma masu tsada wanda ya mutu za a je a binne shi dan Allah ana binne shi ɗan kwanaki wato ƙasa ta fara cinye shi wanda dukkan mutane mafi yawa ƙasa tana cinye su sai ɗaiɗai ku wanda kuma suke annabawa su ne ƙasa wanda banta ci kenan dole a ɗauki tsaka-tsakiya bai halatta a ce sai an sai likahuni wanda yake mai tsada hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama malam yake cewa inna allaha kariha lakum salatan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu ko ya karhanta mana wasu abubuwa guda uku abu na farko yace qila wa qala cece ku ce an ce naji a same ka kai kullun kawai daga qila wa qala ne kawai kai rayuwarka yace wa ida'atil mal da abin da ya shahi almubazziranci da dukiya wa kasratu su'al da yawan tambaya to wannan abubuwan duka Allah subhanahu wataala ya karhanta mana su wato al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malam yace ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة النجية وليس تكاثر الأكفان والمغالات في أثمانها بمحمود ما ليتي ينك آية ترلشي أولا مناسبة أبند العلامة أبو الطيب يفعي أتكل للتاهنشي يتي وليس تكثير الأكفان والمغالات في أثمانها بمحمود يتي أي قمد أبند إشاهي يوي لكفني da kuma wato zurfafi akan wato sai ka saye mai tsada yace ba abu ne ba wanda yake abun so ba abu ne wanda yake abu wanda yake da kyau ba yace fa innahu kasan da cewa laula wurudu shar'i bihi in ba dan ba wato shari'a ta zo da shi yace lakana min ida'atil mali li annahu la yantafa'u bihi almayyit in ba dan waye aje a zuba dukiya a sayo likahonin nan koda wannan dan 150 da zaka sayo yace in ba dan shari'a ta ce ayi haka nan ba yace da ya kasance ida'atul mal ne almubazziranci ne da dukiya saboda shi wannan mamacin ba amfani ba zai yi da likawai saboda daga an sanya shi nan da nan kasa ta cinye kinan kaga ai almubazziranci ne tozartar da dukiya ne akai to amma dalilin cewa shari'ar musulunci ta zo ta ce ayi haka nan in shine sa malam yace kenan in ba dan shari'a ba ta zo da ya kasance kenan ida'atul mal ne yace wala ya'udu naf'uhu 'alal hayy sannan kuma amfanin shi bai ya dawowa ga rayayye yanzu duk yanda aka sayi likahuni ko mun tsada shi aka je aka binne mamaci ai babu wani amfani da zai dawo ma rayayye shi kuma wanda ya mutu kuma ba zai amfana da wannan likahunin ba kawai dai shari'ar musulunci ne ta karantar da mu cewa ayi ma wato mamaci wannan malam yace wa rahimallahu abubakar as-siddiq Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan abubakar siddiq yarda Allah ta tabbata a gare shi hayy tu qala a lokacin da yace innal hayya ahqqu bil jadidi ai ka san da cewa wanda yake rayayye shi yafi cancanta da abu wanda yake sabo lokacin mun ba da kissa abubakar yarda Allah ta tabbata a gare shi lokacin da aka zo za a binne shi ya hudda wata tufar shi daga ciki yace a mishi likafani da ita kahin ya mutu sai aka ce a ina ma a samu sabuwar riga ko kuma wani abu yace a ai ma wanda yake rayayye shi yafi san abu wanda yake sabo amma wanda yake mamaci ai zuwa za a yi wato abin ne shi malam yace lamma qila lahu inda ta'yinihi li thawbin min aswabihi fi kafnihi inna hadha khalqun sai malam mas'ala ta gaba yace wal mar'atu fi zalika karrajuli id la dalila ala tafriq ita ma mace wajen yin likahuni kamar namiji ce yanda za a ma namiji haka za a yi ma mace. Malam yace la dalila ala tafriqi, babu dalili akan ya zamanto an rabe su, an farraka cewa ga yanda za a yi ma mace, ga yanda za a yi ma wato namiji. Idan wannan shine karshen wato fasli da malam ya kawo mana game da abin da ya shahi wato rihe wanda yake ma mace a yi mishi likafani, wanda kuma insha Allah za mu yi tasbihi kamar yanda muka ce na shi sanya likafani saboda a koya saboda gaba. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu game da abin da ya shafi wato karatun da muke karanta, sakurai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. To kafin mu je ga likafani, abu na farko wanda ake yi shine wanka. Wanka ake yi ma mamaci, to musamman wane ne za a gwada da kanshi? Malam liman muka ce da kuma liman ya ki sallar magariban ma ba liman bai ja ta. To ina ji dai yawa wani uzuri ya sa shi wato bai nan, amma dai da yana nan na san da ya halarta, uzurin kuma mai kari ne da iko Allah. To sai ladan ko? Ko kuma dole ko kai za a limi? To ala kulli hal dabilin zan dauke ku kuma saman mai ne. To abu na farko kamar yanda muka faɗi wajen yi ma mamaci wanka, kamar yanda muka gani a baya wajen yi mishi mamaci wanka irin abin da ake bukata. Da farko idan zaka yi ma mamaci wanka, malam Basha kana nan kuma kana ladiya, abin da ake so ka samu so ko makayi wanda yake guda biyu. Idan ka samu wannan makayi guda biyu, guda ka zuba ruwa wanda yake ruwa ne tsarkakekke, ruwa ne bakin ruwa, guda kuma muka ce shine zaka samu, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanya magariya. Kenan wannan shi kuma yake sa mishi magariya. Idan baka samu ba magariya, abinda zaka sa shine yake samu wani abu sabili kana iya kai amfani da shi. Kenan misali na an tada ruwa wanda yake mai kunhwa nan kuma ga ruwa gare. Kenan sai a zo a fara wanke mamaci. Farkon wanke mamaci mi za a fara? Malam kwanta anan. Kai ka makka mutu kuma. Farkon abin da za a yi ma mamaci idan an zo wanke shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace a fara da mi da wuraren arwalla. Kenan abin da za a yi mishi, za a fara yi mishi kamar arwalla, a wanke hannuwan shi, a zo a wanke mishi huska, a wanke mishi zuwa mirfaqaini, a shafa ruwa akai, a wanke abin da ya shafi kawahuwa. Idan aka fara wanke gabobuwa na arwalla, abu na biyu shine sai a fara kuma bangaren dama, sai a zo a wanke daman shi. Amma akwai abu wanda za a yi la'akari ga shi. Mun gani a can baya cewa idan aka zo wajen al'auran mutum, dole ba za a ma mutum a bude shi duka haka za a mishi wanka ba, a mishi bazir, a za a kare abin da ya shafi daidai al'aurar shi daga cibiyar shi zuwa abin da ya shafi gwiwar shi. Sannan kuma wanda zai wanke shi yana buƙatar ya sa gam ko kuma wani tsumma. Kenan wannan da zaka sa shi, saboda bai dacewa ka taba al'auran mutum mubasharatan. Kenan kai tsaye ka sanya, wato ka taba al'auran mutum, kenan da wannan tsumman da ka sa ko kuma gam shine zaka sa hannunka kana wanke mishi har cikin abin da ya shafi al'auran shi, ka wanke mishi wato da kyau. Kenan wannan zaka yi so nawa? Shine za a wanke so uku. Na farko a fara shi da ruwa simple, na biyu a zo da abin da ya shafi mai magariya, na uku a zo da mi kafur. Mun gani aya ka ce a sanya kafur. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da diyar shi ta mutu yace igsilna ha sala bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura, au kama qala, yace a sanya a wankin na karshe a sa wato turaren kafir a ruwan shi ma za a sa, sai a zo a wanke shi da karshe. An gane? Kenan wannan wankin da aka yi na farko, na biyu sai a yi shi da mai sabuli ko mai magariya, sannan na uku kuma sai a zo a dauko mai turare na kafir kenan sai a wanke shi. Wannan in ya wadatar, in bai wadatar ba a ukun, saboda yakhtalif daga jikin wani zuwa wani. Wani la Allah a jikin shi akwai wasu abubuwa lokacin mutuwa, wasu abubuwa sun mutu mishi, ruwa wanki uku ba zai ishe shi ba. Kenan ana iya ƙara, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa igsilna ha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalika, yace ku wanke ta so uku ko so biyar ko so bakwai ko sama da haka nan ma in bukata ta a wanke ta haka nan in ta kama kinan ala hasab in bukata wannan kinan yanzu an mishi uku an wanke shi misali kazo duka an wanke shi an cuda ko ina an wanke shi ga baki daya an zo wajen kunne dama an mishi arwalla duka ko wani lungu na dauda an mishi idan mace ce kuma kada a manta mata wanda za su wanke ta in kuma matar ka ce zaka wanke ta akwai kitsoyi ka tsehe mata saboda a ciki yace za a sanya shi ya zaman to mine a mishi kamu guda uku idan aka tsehe mata kitsan nan sai a mata kamu guda uku arwaye ya zo cewa an mishi ya maida shi baya to wannan ga wanda suke da gashi diya amma namu na Muhammadiyya sai dai ka musu guda uku kenan alhamdulillah a wuce wajen to in kama mace wannan kenan shi namiji ka'ida mishi wanka haka sai sanya mishi likkafani sai sanya mishi likkafani sanya likkafani tashi da ranka tashi to sanya likkafani to kamar yadda muka karanta a hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dai ai shine muka ce da farko za a fara da gabobin arwalla idan ka mishi gabobin arwalla sai ya zamanto wankin farko da zaka mishi ka fara da bangaren dama a wajen al'aura wannan duka ai dole wajen wanke al'aurar shi sai kai la'akari da idan akwai datti shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ukun bai isa ba a ƙara saboda wajen wani wajen mutuwa la'alla har yana yin bayan gari ko wani abu makamancin haka duka wannan wanda yake wankin sai yayi la'akari da wajen dake da kwai dauda wajen dake da kwai dauda ko ake tsammanin dauda ta huto kenan sai an wanke shi da kyau na'am na'am sarkin za a fara yi ko kuma arwalla to wallahu ta'ala a'lam amma dai alladhi yazhar cewa za a yi mishi wanka za a fara mishi yin wanka ne da gaban arwalla da kuma bangaren dama in yaso wajen yin wankewa lokacin da ka zo wajen al'aurashi kenan sai ka sanya yayi ka zaman to kai huhu da diddatin da yake sannan ko kuma idan ka fara ma daga bangaren al'aura misali ka wanke gaban shi da kuma duk abin da yake al'aurashi sannan ka dawo kan bangaren abin da ya shafi arwalla duka wannan taqdim da ta'khir ne na abin da ya shafi gaban arwalla kenan sai ya zaman to qiyasan akan rayayye ne idan zai yi arwalla sai yayi tsarki tukun zai yi arwalla wallahu ta'ala a'la wa a'lam mu ci gaba tayyib an yi wanka bancin an gama ma mamaci wanka sai a dauke shi a gusa shi a je a ajiye shi a wani waje in kuma kamar teburin bi ne da ake wanke shi a sama ko gadon da ake wanke shi a sama kenan sai a koma gado guda wanda za a yi mishi likkafani sufan likkafani wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallama an yi mishi likkafani da likkafani guda uku sannan kuma mun gani wasu irin likkafani ne wanda suke farare to daga cikin wato yau da goben mu akwai irin siffar likkafani da ake yi irin a wuraren mu nan zaka ga idan an zo sai an yi ma mutum riga a yi mishi gyabto a yi mishi rawani to kuma la'alla ya dauko sabanin ya dauko daga ina ne daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wasu malamai sun fahimce shi a bangare kaza wasu sun fahimce shi a bangare kaza saboda hadisin da ya gabata yanzu mun karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha radiya Allah ta tabbata gare ta take cewa kufina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi thalathati aswabin biyadin huliyi yamaniyatin min suhuliyatin min kursuf laysa fiha qamisun wala imama to kalmar laysa fiha qamisun wala imama wasu daga cikin malamai suka fahimci a alissahin yi mishi likkahonin ne guda uku ba a sanya ba riga da abin da ya shafi rawani wasu kuma suka ce a laysa fiha qamisun wala imama ana magana ne akan yin likkahoni ba a yin riga ba a yin imama to kuma mafi yawa malaman hadisi sun tafi akan wannan cewa kawai likkahoni ne guda uku
shine za a yi ma mutun a wannan in mishi, saboda su da suka gai wannan akwai lafazi na gaba suka ce udrija fiha idrajat, kawai da aka zo haka aka sanya annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi aka lullube shi da wannan likafanin, kenan ba a yi mishi ba riga, ba a yi mishi ba abin da ya shahi wato imama, ba a yi mishi ba rawani. Amma zaka gani anan aku diyawa mafi yawa galiban a yanda ake yi shine za a yi riga, sannan a yi rawani, sannan a yi gabto a rihe ka tukun a zo a rinrihe a rinrihe, haka ake. To yanzu zan mu gwada siffar ta yin guda uku, yaya ne ne aka yi guda uku yanda ake yi ma nafsi, yanda shari'a ta karantar wato a yi ma mutum likafani. Da farko idan an dauko likafani bizani ne duka taw, misali yanzu wannan likafani ne gashi nan, sai a samu ana so da farko tunda guda uku ne a samu wanda yake suke da tsaho guda, in kuma ba a samu ba wanda suke da tsaho guda, ko da wanda yake akwai wanda bai kai ba tsahon shi, amma dai manya biyu a samu wanda suke da tsaho guda kuma sun huce wato tsawon mamacin, sun huce tsawon mamacin, wannan sun huce tsawon kakai me tashi tashi ka tashi kai da ranka ho kakai tunanin cewa baka wannan yayi tsaho da yawa ko a samu in san samu ne a samu masu tsaho guda in san samu, saboda yayi dadin rihewa. Amma in ma ba a samu ba duka masu tsaho guda, wato ana iya dubara wanda za a yi mishi. To ala kulli hal yanzu kusa daga nan kuma can kuma can, na farko idan ka dauko shi zaka shinhuda shi haka, idan aka shinhuda shi haka na farko, sai a dauko na biyu shi ma ka dora shi a saman shi, kama yau ka dora shi a saman shi, sannan a dauko na uku yawwa shi ma ka dora shi a saman shi, duk da na ukun karami ne amma yayi. Tayyib, yanzu ga likafanan mu guda uku wanda ake yi ma mamaci likafani, sannan kuma wajen yi mishi ana so a samu wato wanda dai zai kama aiki wannan, ba sai kowa ba ya zo, dan da yawa wasu ana samu wani sai za a ma mamaci wanka, surtu wajen mata in a gida ne za a mata, ko wacce ta shigo wai so take ta koya, a koyo a makaranta zaki je ki koya, amma abin da ya shahi nan ba a so so ake a samu mutane amintattu tun wajen wanka. Ai mun gani a baya karatu cewa wanda ya yi ma mamaci wanka ya kame daga abin da ya shahi sirrin shi, abin da ya gani wato na jikin shi, wato an mishi tanadi wanda yake wato mai girma a gobe ranar tashin alkiyama. To idan aka zamanto an yi haka, sai a je a kamo gawai, kamo shi to zo kwanta ne, sai a kamo ta sai a shin sai a dora ta ja baya ta, ko kuma yazo sai mun a kai eh tayyib tayyib, sai a shin huda ta likawanin mu uku da ya kasa, kuma an same su masu hwadi. Na'am, idan aka zo an yi ma an dora gawa, an dora shi, abu na harko wannan likafanin na harko wannan yayi kadan karami, ko yaro karami zan musa do wannan to ko yaro karami zo ba wani abu bane ba, yawa an dora shi haka. To wannan na harko game na harko yanda ake so idan aka sa shi haka, saboda ai an rihe al'aurar shi, kinan aka sa haka aka rihe, sai ya zamanto a sa a janye wannan abin da aka sa ma al'aurar shi, kuma ana so an rihe ya shigo haka, ai yana da hwadi, shi yasa aka ce ya samu mai hwadi ya shigo, kamar laulaye shi ne za a yi ya shigo haka hannan ya shigo, an rihe na harko daya haka duka an rinrihe ko ina, sai a kamo can bari ya kanka ba ko shi ma sai a sanya shi duka, kenan yanzu mun yi daya haka, mun mushi daya kuma an wannan in mushi, wasu ana barin huska wajen kai da harko harko, saboda idan aka ida ɗan uwa su zo su mushi kallon ƙarshe, a masu addu'a a yi mushi addu'a kafin a dauke shi, kenan wasu kuma kawai kai tsaye ake gamewa ga baki daya,
wato shi ma nan kan azo a abin da ya shahi rihewa.
To wannan na harko kenan,
sannan kuma sai ya zamanto na biyu an saba.
Ya ne an saba yanzu wannan
dija nan ya shiga ko? To idan za a zo na biyu sai a dauko daga can. Idan aka dauko daga nan, yawa wannan yana da yawa, sai a kara shi can. Kina kaga ya saba da na harko dan ya kara karfi. Idan ya zamanto ɗaya ne aka yi, irin limki guda ne aka yi, kai tsaye misali la'alla wajen kamawa yana iya ya ja baya ya bude. To he a saba wannan yanzu an zo da shi, sai a sa shi ma a lullube da kyau, a lullube sai ya zamanto shi ma nabiyin nan shi ma an tahi da shi, a sa a lullube, a lullube da kyau. Kai ka arinya ma kai ba abin babba da za a duba nan, a samu wuri yana da dan dama nan saboda kullewa can ma wajen kai a samu yana da wato dama. Sannan shi ma na uku wancan haka makai ko kenan, sai a saba shi shi ma an taho haka, sai a sa shi ma ya shiga ƙasa da kyau, kuma sai a dauko shi ma a sa. Wannan yayi kama da gawa kuma sai kici kare shi. To a mishi haka gabaki daya, ka iya lumwashi maka haka. Tayyib kenan, akai haka an yi da abin da ya shahi sanya likkahoni. To dama a cikin likkahonin an dan ciciri wato wasu wanda za a igiya da su wanda za a darme. To nan a darme nan na harko, nan karshe a darme shi da kyau, sannan sai a sa wannan igiye nan haka, sai a darme wajen kawahuwan shi ma, sannan a sa guda nan tsaka wajen cikin shi ita ma a darme, sannan nan ma a sa guda a darme, amma ba a darme a cicu ba, wanda an je sanya shi ma zaka ga ana zazzarge shi ana kukuncewa, nan ma kuma an darme. To idan kai haka shine ka yi da ma mamaci likkafani, an yi da ma mamaci likkafani, an gane. Akwai tambaya ko? To wannan yanda ake ma namiji, to ita mamaci a irin yau da gobe malaman fiqhu suna ganin idan aka zo yi ma mace likkahoni ana yi mata shi abu guda biyar: a yi mata wannan zani, a yi mata mayahi, a yi mata kallabi wato adiko, sannan kuma a mata lifaya guda biyu. To amma dai yanda hadisai suka karantar, yanda aka yi ma namiji haka, haka za a yi ma mace wannan guda uku, yanda aka yi ma namiji haka za a yi ma mace wato wannan yin likkahoni guda uku, a dora a zo a rihe abin da ya shahi na harko, in an wanke ta ita ma a zo a dora ta, a zo a lubka na harko, na biyu shi ma a gitta shi, na uku shi ma wato a gitta shi. Kenan haka ake yi ma ita ma mace in yaso sai a daddarme, haka shari'a ta karanta. Shi yasa ai anan mallam yace mana mine a mas'ala ta 43 yace wal mar'atu kar rajuli idh la dalila ala tafriq, wato ita mace kamar namiji ne, nan ku bude shi kayan, ita mace kamar wato abin da ya shahi namiji ne, babu dalilin da ya nuna wato a yi mata a bambanta ta tsakankanin ta da abin da ya shahi namiji. Yana wannan ita ce siffa wadda ta zo ta yi wa mamaci likkawani a ƙarƙashin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Na kowa ya gane yanzu an iya wali aikatawa? Tayyib. Na'am. Na'am. A sai an gama dan a darme da kyau, kuma sadifan da irin tsahonsu da girmansu yanda mutum ya samu. Kama akwai wanda idan ka samu wanda bai da girma da yawa, dole kenan zaka yi dubara tun harko ya zamanto ya yi ƙarfi ka darme shi. Wani kuma duka gabaki ɗaya in ka gama zaka yi darme shi. Shi babban abu dai wajen sassaɓa wannan, saboda idan ka yi shi ɓangare guda duka ana iya wajen kamawa, da sai ma an je makabarta za a sa shi kabari, kowa yana nema ya kama, aje ya kubce ya faɗo
ka gani kuma ai an yi ba daidai ba. To amma idan aka sassaba innan koda ɗaya ya dan saki na sama ne za a ce ya dan saki, to amma suran za su ƙara mishi ƙarfi, wato ba zai iya kubcewa da ikon Allah subhanahu wataala. Na'am. Kenan a takaice dai wannan shine wato siffayi ma wato mamaci wanka da kuma abin da ya shahi yi mishi wato likkafani. Na'am. A wannan mai riga ne, yawwa. To wajen wanda mafi yawa aka yi, kuna ga wannan ita ce rigar-rigai. Kenan idan aka zo sai a sa mishi. Sai a sa mishi haka. Kamar an mishi riga, kuna gani? Ciki haka. Duka wannan mine ne don a ƙara mayahi ne, a rawani ne. Sai a yi mishi rawani. A yi mishi rawani. Kaga shirin zuwa kiyama ke. Tukwa a yi mishi wato abin da ya shahi likafani. Wannan kuma wannan da aka yi shi asali kamar an yanka shi ne na mata. Kenan sai wannan shi za a yi zane in mace ce. Sai a yi mata zane a daddarme da kyau. Kenan wannan an mata kallabi, wannan an yi mata riga, an mata zane, in yaso wannan guda biyun sai a yi mata. Aidan mun muka ce biyar ake sama. Ake sawa kamar yanda ake yi a al'adance. Kenan wannan ga zane, ga abin da ya shahi wannan rawani, ga abin da ya shahi riga. To wannan shi ana yin shi shi ma a wajen malaman fiqhu a al'adancenmu. Amma dai wanda muka ce ya tabbata a cikin hadisai, wato shi ne wato wannan guda uku a yi ma mamaci su. Kenan su ne suka tabbata, wallahu ta'ala a'ala wa a'lam. Na'am. Na'am. Wanka mai arwala. A wanka mai arwala na harko ne. Tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya fadi a harko cewa a yi fara da gaban arwala. Idan aka ida sai a ci gaba da bangaren dama da hagu. Kenan na biyu idan an zo ba za a ce ba sai an koma bangaren arwala. Kenan kawai sai kai wato la'akari ga bangaren dama da bangaren hagu. Tunda wancan arwala daga an mishi wannan na harko daman da ruwa ne mafi yawa. Ruwa wanda yake ba mai sabuli ba, ba mai turare ba. Kenan daga an yi wannan an huce. Tunda ya ka zo wajen hatta da kai he ka sa mishi kunne ka wanke duk wajen dauda. To wajen kurkurar baki ne da shaka ruwa wannan. Kenan ba za a iya yi ba saboda an sa a bakin ai baya dawo. Sai dai a sa wani abu a goggoge. In akwai wani abu da ti a baki, kenan a sa wani abu a goggoge, hanci ma a dan goggoge. Duk dai yanda za a hudda wani da ti wata dauda, kenan za a tashi da a kawo abin da za a hudda da shi. Kenan wannan ake yi, wallahu alam. Na'am. Zamzam. To la'alla ijtihadin malamai ne. Amma dai duk dai a nususin ba mu gani ba an ce a dauko ruwan zamzam. Saboda an aka ce he da zamzam ai an kawo aiki. Wani waje ai ba su wannan ba. Kawai mutane suna ijtihadi. Ka san irin abin da ya shahi wato mutanen kakannin kakanninmu misali. Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ya ji gansu. Zaka gani abubuwa na addini. Duk wani abu wanda yake na addini ne na girmamawa. Zaka gani idan busu da nassi za a samu daga cikin malamai wani ya yi ijtihadin shi iya kokari. Yanzu da aka dauko ruwan zamzam aka zuba. Menene ake nufi? Saboda albarkar ruwan zamzam da yake da. Kuma mamaci ne abu ne na ibada da ake yi. To amma wannan a irin lokacin da addini kuma ya yawaita an samu misali an samu fahimtar sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam karatu ya iso da zaka wuto kai inkarin irin wannan kaga babban tashin hankali ne. Babban tashin hankali saboda su irin wannan abubuwan sai dai a bisa a hankali saboda latija wannan sai dai a kashe tsohuwa akan dauda wata ne in suka rike abu bussu fafafbussu wannan. Na'am. Na'am. kowanne sai daidai ne da wankewar tashi ce yana cewa kowanne ruwa so uku ne za a wanke shi ruwan ruwan gare in an samu da shi idan aka wanke shi an yi wanki daya sai a bar shi ruwa na biyu mai sabuli ko kuma mai magarya shine na biyu kenan wannan shine ma na hudda da wadai saboda da abin da ya shafi magarya ko kuma sabuli idan aka yi shi kuma wancan nan uku shi ma ai ruwa ne wanda yake gare amma mai gare shi yana da tarare yana da kamshi saboda shi yasa aka ce a sa shi a ƙarshe saboda mamacin ya kasance wannan in tashi tana kamshi kenan idan aka wanke da shi kuma shikenan an korar da abin da ya shafi sabuli idan ya rage kuma ya zamanto yana kamshi kenan kowanne ɗaya-ɗaya ne za a mishi sai dai in bukata ta karu wannan shine za a ƙara har zuwa biyar ko bakwai ko kuma yanda aka samu na'am to mutum zai yi la'akari game da kai ya saba ma shari'a wajen abinda akwai wannan mamayin shi mutum yana iya zuwa ya dauko ta zo a wanke da ita sabanin sabuli kana iya ka dauko magarya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sanya da magarya idan ba a same ta bane malamai suka ce sai a dauki abinda zai mai gurbanta ai kwarai kana iya kwarai in kai ma shine ka tabbatar da yanda karantarwa ta zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ya kare so babu karin jawa to da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zikatan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muke karanta kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya amfanar da mu ilimi wanda yake mai amfani da kuma abin da ya shafi aiki da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.